There once was a ship that put to sea. The name was a ship, was a billy of tea. The winds blew up, her bow, up, down, or below. My billy boys blow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and love. One day when the taking is done, we'll take our leave and go. She'd up been to wake some show, and down on her right whale bore. The captain called her hands and sore, he'd take the whale in tow. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the taking is done, we'll take our leave and go. Da 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 da